daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol. Sai tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kawo mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel, wannan karin tare da Baba Yakubu Makeri. Muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa mataimakin shugaban kasar Najeriya Yemi Osinbajo ya karanta magana cewa jam'iyyar APC ta musulmai ce, inda ya ce ta kowa da kowa ce. Haka kuma za mu kawo muku rahoto kan yadda har yanzu wasu 'yan siyasar Najeriya ke ci gaba da sauye shekara yayin da zaɓe yake karatowa. Lauyoyi na ci gaba da muhawara kan tanadin doka da kuma yadda doka take kan gurfanar da chief jojin Najeriya gaban kotu. Sai kuma shirin a dawo lafiya wanda Baba Makeri zai kawo mana, daga nan kuma sai shirin jaridan kasar jamhuriyar Nijar da kuma wasu ra'ayoyi da kuma masu sauraro ke kira kuna ajiye mana. Amma duk waɗannan sai mun fara da shin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran mai karatu Baba Yakubu Makeri. Duk da yake galibin Amurkawa suna dora laifin shugaban kasar alhakin dadewar da waɗansu ma'aikatan gwamnati suka yi a rufe jiya Litinin, shugaba Donald Trump ya shaidawa manoma cewa 'yan jam'iyyar Democrat ne a majalisa suke da alhakin ci gaba da rufe gwamnatin. Trump ya shaidawa taron manoma na ƙasa wanda aka yi a New Orleans, inda ya kare buƙatar da ya gabatar na dala biliyan wato domin gina katanga tsakanin Amurka da Mexico. Ya bayyana cewa sun kyamance da matakan da muke buƙatar mu ɗauka domin kare Amurka. Ya kuma ƙara da cewa ba zan taɓa yin ƙasa a gwiwa a yunƙurin kare Amurka ba. Binciken ra'ayoyi na jama'a guda 6 da aka gudanar na nuna cewa Amurkawa suna ɗora wa shugaban ƙasa da jam'iyyarsa ta Republican alhakin rufe ma'aikatan gwamnatin. Gwamnatin kasar Kamaru ta ce 'yan tawayen jamhuriyar Afirka ta tsakiya da ke makwabta da ita sun saki wasu 'yan kasar Kamaru guda 4 a ranar Lahadi wanda suka yi garkuwa da su a bara. Mutane hudun da yana daga cikin 'yan kasar Kamaru 300 da ake zargi 'yan tawayen da sacewa cikin shekaru 2 da suka shige da kuma dubban shanu. Al'ummomin kasar Kamaru da ke kan iyakar kasar suna kira ga gwamnatin kasar da ba da izini ga kungiyoyin sa kai su dauki makamai su kare kansu kuma su yaki 'yan tawayen. Bincike da kungiyar raya al'adu da cigaban al'umma Mbororo ta gudanar, wanda galibin mambobinta makiyaya ne, suna nuna cewa an sace ko kuma an kashe akalla shanu 8,000, aka kuma yi garkuwa da sama da mutane 300, yayin da kungiyar da ke dauke da makamai ta janyo asarar kimanin dala miliyan 4 cikin shekaru 2 da suka gabata. Wata kotun gwamnatin tarayya ta sami dan tsohon shugaban kasar Gini da matarsa da laifin bautar da wata yarinya wadda ba ta da takardar zaman Amurka, da suka dauko ta daga kasar su suka tilasta ta yin aikin gida na tsawon shekaru 16 ba tare da biyan ta ba. An sami Muhammad Ture da Dennis Cross Ture, dukkanin su 'yan shekaru 57 da haihuwa, da laifin tilastawa yarinya aiki da kuma boye bakuwar haure da hada baki wurin boye wadda ba ta da izinin zaman Amurka. Sai dai an wanke mutanen da ke zaune a birnin Dallas daga laifin hada baki su tilastawa wani yayi aiki ba da ransu na so ba. Ba riga dai an sa ranar da za a yanke musu hukunci ba, to sai dai za su iya huskantar daurin shekaru 20 a gidan yari bisa ga wata sanarwa, kuma tilas ne su biya ta diya. An kulle Ture da Cross Ture ne bayan da aka kama su da laifin ranar Alhamis da yamma. Tunda farko wato suna karkashin daurin talala ne tunda aka kama su ko kuma aka kama su a cikin watan Afrilu, sai dai lauyoyin su sun ce za su ɗaukaka ƙara. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. lokacin da ƴan jam'iyyar Democrat suka karbi ragaman shugabancin majalisar wakila a farkon wannan wata. Sabbin shugabannin kwamitoci sun ce za su yi amfani da matsayinsu na shugabancin kwamitocin wajen binciken batutuwa masu sarkakiya da suka shafi shugaba Trump, wanda suka hada da yakin neman zabensa da harkokin kasuwancinsa da kuma gwamnatinsa. Batutuwa da za su mai da hankali a kai sun hada ne da binciken da ake gudanarwa akan katsalanda wanda ake zargin Rasha da yi a zaben shugaban kasa na shekara ta 2016. Sai kuma batun harajin Trump, inda shi shugaban kwamitin Richard Neal yake so ya gabatar da kwararren bayanai da za su ja hankalin al'umma akan dalilan da ake bukatar a gabatar da bukatan wato a hukumance ga shugaba Trump ya fitar da rahotanni na haraji da yake biya. Waɗannan wato waɗansu batutuwa da kwamitocin za su binciki kuma sun hada ne da tsare-tsaren gwamnatin Trump kan shige da fice da kuma harkokin kasashen ƙetare da kuma harkokin cikin gida. A ƙarshe, wata kotun ƙasar China ta yanke wa wani ɗan ƙasar Canada hukuncin kisa bisa zargin safaran miyagun ƙwayoyi, abinda ya sa Prime Minister ƙasar Canada Justin Trudeau ya zargi China da amfani da wato hukuncin kisa ba bisa ka'ida ba.
Labaran duniya ka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin, mataimakin shugaban kasar Najeriya Yemi Osinbajo ya karanta magana cewa jam'iyyar APC ta musulmai ce, inda ya ce ta kowa da kowa ce. Ga dai Abdulwahab da wannan rahoto.
Farfesa Yemi Osinbajo ya bayyana hakan ne a garin Kaltungo taron kaddamar da kamfen na ɗan takarar gwamna a jam'iyyar APC na jihar Gombe.
All of those who were saying before that APC is only for Muslims, I hope they know that it is not true. As you can see, I'm not only a Christian, I'm a pastor.
Mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo ya ce ina masu cewa jam'iyyar APC ta musulmai ce, yana fatan su san cewa batun ba gaskiya bane. Kamar yadda ta bayyana gare ku, shi ba wai kawai Kirista bane, shi limamin addinin Kirista ne.
And I have worked very, very well and very happily with our president Muhammadu Buhari, because he's a trustworthy person, he's honest and he's straightforward. So I believe very strongly, and all of us, every one of us must know that APC is for all of us.
Kuma ina shaida muku nayi aiki matuka da kuma jin dadi tare da shugaba Muhammadu Buhari, domin mutun ne mai gaskiya da kuma rikon amana, kuma shi kaifi ɗaya ne. Sannan yace ya tabbatar kuma kowa da kowa za su iya tabbatar da cewa jam'iyyar APC ta kowa da kowa ce. Abdulwahab Muhammad, mai Amurka daga Gombe a Najeriya.
Cewa gaida Abdulwahab Muhammad, yayin da jam'iyyun siyasa a Najeriya tare da 'yan takararsa suke ci gaba da yakin neman zaɓe a matakai daban-daban, har yanzu wasu daga cikin 'yan siyasar na ci gaba da sauyi shekara daga wannan jam'iyya zuwa waccan, duk kuwa da cewa kwanaki kalilan suka rage a gudanar da babban zaɓe a ƙasar. Daga Kano ga rahoton da Muhammad Ibrahim Kwari ya aiko mana game da wannan batu.
Tsohon shugaban PDP na ƙasa Ahmad Adamu Azu tare da sanata Babio Gamawa da PDP ta sallama daga kujerar mataimakin shugabanta mai kula da shiyar Arewa maso gabacin Najeriya. Dukkaninsu sun koma jam'iyya mai mulki ta APC. Kazalika a jihar Jigawa, tsohon kwamishina na jihar injiniya Baba Aliyu shi ma ya sauya sheka daga PDP zuwa APC.
Na nemi takarar gwamna, ba samu takara ba, Allah bai yi wanda Allah ya ba shi Allah yake so ya zama. Na nemi takarar sanata ma, shi ma Allah bai bani ba, ban samu wanda Allah ba shi Allah ke so ya zama. Daga wannan lokaci kowa ya sani cewa na ci gaba da zama a jam'iyyar PDP. Dukkan abubuwan da ake yi na takarar gwamna ko na takarar shugaban kasa daga jihar Jigawa, duka jam'iyya aka yi. To saboda za ka ga cewa ni fitata ba ta takara ba ce. Fita ce ta mu shiga yakin neman zaɓe da jam'iyyar da muka ga cewa mun shiga yanzu domin a yi neman zaɓen nan ɗin. Da mai APC ita take mulki a jihar Jigawa ƙarƙashin Gwamna Badar Abubakar, kuma yana bakin ƙoƙarinsa, jihar Jigawa ta ci gaba. Saboda haka dole ne ni a matsayina na ɗan jihar Jigawa, wanda ya aiki a jihar Jigawa da gwamna kusan guda biyu, shekara kusan 16, na san Jigawa, na ganta, na san abin da aka yi mata, na san me yake damunta. To kuma na gwamna Badar Abubakar shi ma a takunsa yana yin bacho garinsa shekara uku na shugaban jihar Jigawa. So da ka dole ne ka baro inda kake, ka dawo inda zaka shiga ai wannan raya kasa tare da kai.
To amma Honorable Nasiru Garba Danti, mamba a kwamitin amintattu na APC wadda kuma a yanzu yake takarar majalisar wakilan Najeriya a mazabar Garkin Babura daga jihar Jigawan a gargashin inuwar PDP na cewa
ba a san shi ba lokacin an yi tallarsa, yanzu an sai da shi. Idan tallar da muka yi tarakta ce ya China, talakawan Jigawa da suka saya suka danna ƙuri'a sun sani. Idan kuma tarakta ce jin David Brown yar Ingila, muka zo muka sayar musu, sun saya sun yi amfani da ita sun sani. Idan ƴan Jigawa suna ganin cewar Badaru ya musu abin da ke so, sun zabe shi. Idan kuma suna ganin cewar akwai buƙatar canji, sai kuma su zabi wani. Amma ni dai abin da na sani shine jiki magayi, ƴan Jigawa jikinsu ya gaya musu, sun ga yadda ake mulki, sun ga yadda Sulalami ɗaya, sun ga yadda Ibrahim Saminu Tirake, sun ga yadda Ali Sa'ade. Yanzu Badar ya yi shekara hudu, su auna da abin da ya yi a cikin shekara hudun nan, su auna su gani ya kamata a zabe shi. Ni in ni kake so ka ji ra'ayina shine zaka tambaya, amma su ƴan Jigawa ba zan ari bakinsu in ci musu albasa ba.
Kai menene ra'ayinka?
Ra'ayina ni yanzu ina da kura, ba zan dangwala Badar ba saboda ban gamsu ba da mulkinsa. Kawai ba wai maganar daba gari bane.
Honorable Nasiru Garba Danti kenan dake takarar majalisar wakilan Najeriya a gargashin ilaimar jam'iyyar PDP. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
In talaka ka bar kuka a kuri'ar kayancinka, in ka rike makamanka ita za ta cece ka.
Talaka ka bar kuka a kuri'ar kayancinka.
To madalla gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Biyo bayan rashin halartar zaman kotun da'ar ma'aikata da babban alƙalin Najeriya Justice Walter yayi bisa tuhumar rashin ambata da kadararsa, lauyoyi na ci gaba da muhawara kan tanadin da doka da kuma yadda ma'aikatan shari'a ke daukar lamarin. Nasiru Admeli Kaya ya tattauna da lauya mai zaman kansa Yusuf Sallau.
Sunana Yusuf Sallau, mutum biyu, lauya ne mai zaman kansa ana Abuja. Constitution na Najeriya sashi na 308 yayi bayani mutum hudu doka ta ba su digan kariya, shi shugaban alkali bai cikin su. Ana maganar shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa, governor da kuma mataimakin governor. Bayan wayannan mutane guda hudu, babu wani mutum a nan Najeriya duk matsayinsa wanda ba za a iya kai shugaban kotu ya zauna yayi bayani ba. To sai dai a gurin duk wani lauya a wannan kasa, abun gigicewa ne a ce yau an wayi gari za a kai babban alkali na kotun kole na kasa gaba daya kotu ya zauna yayi bayani dangane ga wani zargi da ake masa, wanda wasu suna ganin kaman juyin mulki ne ake so amma bangaren shari'a a Najeriya.
Yanzu gashi nan dai bai je kotun ba, an dage zaman kotun zuwa wani lokaci. Idan wannan lokacin ya sake in bai je yaki zuwa a karo na biyu, mai kotun za ta yi?
Abin da ya kamata ka fara tambaya shine me ya hana shi zuwa kotu. To shi hujjan da ya bayar na rashin zuwa shine kamar yadda muka sani a cikin tsarin,
ma yanzu tun da barista kai ba lawayan sa bane da kake magana a madadin sa, ina tambayar ka aka sake komawa kotu bai je ba, menene kotun za ta dauki mataki akai?
Idan aka buƙaci mutum ya zo gaban kotu, dole sai an cika wasu sharuɗa. Idan kuma ba a cika wannan sharuɗan ba, zai iya bijirewa ya ki zuwa. Har aka cika wannan sharuɗan kuma ya kasance bai zo ba, kotu ta bada sammaci na kamu don a kamo shi a kawo shi gaban kotu, shi kira warrant of arrest.
Ana tsammanin musamman shi wanda shine ma shugaban shari'a gaba daya, a tsarin mulki shin akwai wata doka da zai iya dogara da ita da za ta kare shi ga zuwa kotu?
Akwai doka sashi na 123 na dokan da ake kira ACJA, Administration of Criminal Justice 2015. Duk mutum da ake zargi sai an bashi sammaci, personal sammaci, bi ma'ana sai an bashi shi da kansa, an kai masa hannu da hannu an bashi, ba a je a manna kofin gidan shi ko a ba wani yaron gidan shi ba. Shi ma yana daga cikin dalilai da ya kawo na kin rashin zuwa gaban kotu, cewa ai ba a bashi hannu da hannu ba.
Wannan ya nuna zai iya labewa ko ya buye kenan har lokacin ba a samu an ganshi ko abu da lumiya bashi takardar ba.
Yan Najeriya sun saba irin wannan halayen, hakan zai iya faruwa da shi. Tunanin da muke shine a matsayin sa na babba, ba za a kai ga wannan matsayin ba don a samu mafita.
Amma me ya faru? Na ji kungiyar kotun lauyoyi bata ji daɗin yanda aka ɗauki wannan matakin ba. Babban lauya Femi Falana ya ma yi kira ga gwamnatin tarayya da ta janye ƙarar cewa za a je a samu matsala ne kawai a shari'a in an je kotun nan.
a gundu wani lauya dake Najeriya, babban abu ne wanda kowa yake ganin kaman manakisa ne ga bangaren shari'a a Najeriya. A ce mutum na farko bangare na shari'a an kawo shi kuma ya shiga cikin akwatin tambaya, to wannan babban abun kunya ne a gurin duk wani lauya a Najeriya. Don haka kaga cewa kowane lauya zai tashi ya kare wannan abun, kuma ba a
taɓa imma abun kunya ne kuma ba abun kunya. Aikin lauyoyin nan kare doka da doka suka dogara, kuma dokar nan ta nuna ta akwai hurumin a kai shi kotu. Za a yi mamakin waɗanda suke aikin doka kuma suna mamakin wannan al'amari.
To abin da ke faruwa shine baka daukan hujjar mutum daya ka yanke hukunci da shi.
To a gaida Nasiru, kafin mu kai ga shirma na gaba a shakata da wannan wakar mai taken rayuwa a duniya. Madalla har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agogon muke cewa karfe 2:16 na dare. Ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba Yakub Makire ne daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau ne za mu kawo ƙarshen hirar wakilinmu na jihar Neja, Mustapha Nasir Batsari, da shugaban hukumar kiyaye hatsin rana jihar, Sakta Kwabanda Joel Dagwa, a kan irin matakan da hukumarsa ke ɗauka na kiyaye hatsin rana a wannan lokacin zaɓe. Ga ci gaban hirar.
Gaskiya babban kalubala da muke da shi shine daga wurin jama'a wanda muke hulda da su, masu amfani da hanya. Waɗansu za ka ga ana ta duk da huduba da muke yi, duk da kuma kokari da muke yi musananta a kan hanya, za ka ga waɗansu sun yi abin da ake cewa sun yi kunnen uwan shegu. Muna magana kaman ba mu magana, muna yi kaman ba mu yi, ba su so su saurara. Kuma wanda yake fi ba mu banta abin takeici din shine a cikin waɗannan din akwai mutane wanda Allah ya taimaka masu. Iya illa ko sun yi makaranta har sun kai jami'a, ko kuma Allah ya taimaka masu sun fita sun yi yawon duniya, sun ga abubuwa da ke faruwa a sauran wurare. Wanda ya kamata irin waɗannan mutane da suka dawo nan gida, suna nan gida, su zama gurbi mai kyau ga waɗanda ba su samu sun fita ba, sai ka ga su ma sun zama kaman waɗannan wanda ba su fita din ba, suna nan ana taurin kai da sauran abubuwa.
Kamar yadda kai bayani da farko, kwanan nan aka fita bukukuwan Christmas da kuma sabuwar shekara, wani nasarori ka samu?
Eto gaskiya a wannan shirye-shirye din da muka yi, kaman yadda na faɗa, wanda suke amfani da babban hanya wanda taso daga Kaduna zuwa Abuja, sun san cewa a ta inda ake kira junction na Diko, mararaban Diko kenan, a wannan wurin an dinga samun cinkoson motoci, an dinga samun hatsarurruka a wannan wurin. To da yake ma'aikatan mu ta yi kokari ta jibge ma'aikata a wurin da motocin mu a wurin, wannan ya taimaka sosai domin duk wannan cinkoso da ake samu dama yawancin daga manyan motoci ne. To da yake an jibge ma'aikatan mu a wurin da kuma da kayan aiki, da zaran babban mota ta mutu a wannan wurin sai a yi maza a janye ta domin mutane su samu su shige.
Daga ƙarshe komanda, menene babban shawara ko kuma kira ga jama'a?
babban shawara shine kamar yadda na faɗa kalubala da muke da shi mu sani cewa wannan rai da muke da shi guda ɗaya ne sannan kuma na biyu din mu sani cewa yayin da muke kan hanya ba mu kaɗai bane muke kan hanyar nan muna amfani da hanyar nan da sauran jama'a kuma ya kamata mu sani cewa hakkinmu shine mu kiyaye sannan kuma mu sani cewa hanyar nan da muke amfani da shi kowa yana da haƙƙi akan wannan hanya din so mu bi doka yayin da muka bi doka za a zauna lafiya kuma za mu ji dadin rayuwarmu mu sakata mu walwala yanda ya kamata
To a gaida Joel Dagwa shugaban hukumar kiyaye hatsin rana jihar Niger da mawakilin namu Mustapha Nasir Batsari a kasar Ghana kuma hukumar kiyaye hatsin rana ta jihar Ashanti da sashen yan sanda mai kula da zirga-zirgar ababen hawa sun ce duk da kokari da suke yi har yau dai ana samun karin hatsin rana a jihar ga Radwan Mukhtar Abbas da rahoto akan haka
hukumar kiyaye hatsin rana a hanyar motoci ta kasa da sashen kula da zirga-zirgar motoci na yan sandan Ghana na ci gaba da yin gangamin kiyaye hatsin rana akan hanyar motoci a hade waɗannan rassa gwamnati sun ci gaba da jan hankalin direbobi bukatar su yi tuki lafiya zuwa gidajensu sai dai kokarin su ba su cimma biyan bukata saboda mummunar hali da ake ciki ya dada munana a jihar Ashanti hukumar kiyaye hatsin rana akan hanyar motoci ta kasa ta bayyana da kididdigar hatsin rana da ya nuna karuwar hatsari a shekarar 2017 ga misali hatsin rana 2699 aka yi rikoda an samu a hukumci a shekarar 2018 karin kashi 18 akan adadin shekarar 2017 na 2286 yayin da mutane da sun karasa rayukansu cikin hatsin rana ya tashi na 2017 da ya kama 335 zuwa 395 a bara hakan na nufin karin kashi 18 sabuwar shugabar hukumar kare hatsin rana motoci na jihar Ashanti Maran Simbanta Wuridu ta dibiya sabbabban haka akan dalilai masu yawa da sun ka hada da bullan kananan motocin nan masu taya uku da ake cewa fragia da ke aikin ibar mutane cikin jihar tace wannan fragia kamar sauran masu babura ba sa kula da ka'idodin tuki akan hanya yayin da masu motocin kansu kuma ba su cika kula da sauran masu amfani da tituna kamar masu tafiya a kafa ba
drivers should make sure that they reduce their speed reasonably whatever you are
direbobi su tabbatar sun rage guru da suke da motocin su yadda ya kamata duk inda kake tuki kake zirga zirga ko kake tafiya ta tabbatar ka rage gudun motar ka yadda aka iyakance sa'annan masu kiwon dabbobi kuma su rinka la'akari da yadda suke tsallake hanyar mota da dabbobinsu domin su ma suna zama sanadin tarin hatsin rana da ke faruwa akan hanyoyin mu
rahoton Ridwan Mukhtar Abbas kenan daga Ghana kuma anan ne zamu dakatar da shirin namu na yau a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka Baba Yakubu Bankiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
to madalla a gayin sheka yanzu kuma ga Solomon Barma da shirin jaridan jamhuriyar Niger
zan fara sharhin jaridan na wannan mako da jaridar Air Info wacce ta rawaito cewa Faransa ta baiwa wasu ƴan gudun hijira mafaka a jamhuriyar Niger kamar yadda wasu bayanai ke cewa wata tawagar jami'an ma'aikatar kasar Faransa mai kula da kare ƴan gudun hijira ta ziyarci wannan kasa a watan Disambar da ya gabata inda ta tattauna da wasu ƴan gudun hijira kimanin 200 da ke buƙatar a basu mafakar siyasa galibinsu ƴan kasar Eritrea jaridar ta ce wannan wani rukuni ne na ƴan gudun hijira akalla 10,000 da shugaba Macron na Faransa ya sha alwashin samarwa mafaka kafin watan October 2019 kuma a cewar sa 3,000 daga cikin su waɗanda za su ya da zango ne a Niger da Chadi bayan an kwaso su daga Libya jaridar Lanketer ta mai da hankali akan kasaitaccen bikin da jam'iyyar PNDS tarayya mai mulkin Niger ta shirya a ƙarshen mako don murnar cika shekaru 28 da kafuwa
a yayin da shugabannin jam'iyyar ke ikilalin sun taka rawar a zo a gani don ci gaban demokradiya da samar da ci gaban al'umma a tsawon waɗannan shekaru. Jaridar na cewa ba abinda PNDS din ta tsinana face gasawa talakawa aya a hannu, duk da cewa kusoshinta na alfahari da samun ƙarin magoya baya a kulliyomin. Jaridar Lokuriye na cewa an samu baraka a tsakanin malaman jami'o'in gwamnati bayan da wasu daga cikin su suka gano cewa kungiyar malamai ta SNEX ta yi kwance da kaya akan maganar gwagwarmayar kwato haƙƙin magoya baya. Hasali ma kungiyar ta sauka daga turbar da aka kafa ta, sabili kenan da wasu malaman jami'o'i suka kafa wata sabuwar kungiya mai suna Sina Yusuf. Mun rufe sharhin da jaridar Le Nouveau Républicain wacce ta ruwaito cewa jami'ai a ma'aikatar fitan kaya DJD sun turje wani minista a gwamnatin Niger bayan da ya shiga yunkurin kaucewa hanyoyin biyan kudaden awon wasu motoci uku kilar jeep oda daga Dubai waɗanda aka kiyasta darajar su akan miliyan 300 na sefa. Ko da yake bata bayyana sunan ministan da ya fada komar jami'an na duwan ba, jaridar na cewa wasu 'yan ƙasa na ciza yatsa akan yadda jami'an gwamnati ke wasa da makudan kudade ta haramtacciyar hanya. Sule Mummuni Barma, Muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Malam Sule, yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayi da kuma sarauki, kira kuna ajiye mana.
Assalamu alaikum sashin Hausa na Muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala, malam madaurin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da zargin da ake yi wa mai shari'a na Najeriya Walta game da kin bayyana kadarorin da imannaka da ake bi na shari'a domin gurfanar da wannan mutum a gaban kotu. Hakika mu 'yan Najeriya mun yi farin ciki da shi, domin ya kamata a ce ko matsayin mutum a Najeriya idan ya kare doka, doka ta yi aiki a kansa.
Assalamu alaikum Muryar Amurka daga Alhaji Manuru dan uwa mai Allah na cikin garin Jega. Ina kira dan uwa na 'yan Najeriya waɗanda aka ce ma sam da an kai sa ƙarya ta ɗaki, ku ne masu experience, ku ne waɗanda ko ta Najeriya cikin halin kangin da take, ku ne ke mu'amala da alƙalai, ku sani ba ku da wata ƙasa da ta kai Najeriya, ku sani ba ku da wani gida wanda ya kai Najeriya, mu ku talakawan ku muna da yadda ku don Allah ku san aikin da kuke duniya na kallon. Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America, sunana Ayuba Garba Imam, kafin madaki a jihar Bauchi. A ra'ayina na yau zan gode ma wannan gidan radio namu na Muryar Amurka da kuke mu dama muke faɗar ra'ayinmu. Wannan gidan radio kun cancanci yabo, Allah ya saka muku da alkhairi. Bayan haka kuma ina kira ko kuma roko wa gwamnatinmu na jihar Bauchi da gwamnatin tarayyar Najeriya da su ɗauki mana wani titi da ya tashi daga garin Kafin Liman ya shiga garin Lamba, ya shiga garin Nasarawa, ya je garin Siyi a ƙaramar hukumar Ganjuwa a jihar Bauchi. Lallai yin wannan hanya zai ba mu dama 'yan kasuwanmu da ma'aikatan gwamnati da kuma masu sana'a su samu saukin fitowa, su fito kan titi saboda su aiwatar da sana'ansu.
Assalamu alaikum. So kuma mai zalanga kwalla daga Jigawa Najeriya. A raƙiƙa ni a ra'ayina wani shari'a da ake kokari a yawa alƙalin alƙalin Najeriya, a gaskiya ni a gaina bai dace ba domin laifin da ake tuhuma sa da shi ya yi ƙanƙanta a matsayinsa na babban alƙali. Ya kamata a ce an zama da wani babban laifi ne kamar cin hanci da rayuwa da sauran maguɗi, manyan maguɗi.
To madalla, sai a ci gaba da aiko mana da wannan sakonni, kuma mu ci gaba da kawo a yanzu. Kuma muka zo ga labarai a takaice.
Duk da yake galibin Amurkawa suna ɗorawa shugaban ƙasar alhakin daɗewar da wasu ma'aikatan gwamnati suka yi a rufe, a jiya Litinin shugaba Donald Trump ya shaidawa manoma cewa 'yan jam'iyyar Democrat a majalisun ƙasar ne suke da alhakin ci gaba da rufe ma'aikatan gwamnatin. Trump ya shaidawa taron ƙasa na ƙungiyar manoma da aka yi a New Orleans, inda ya kare buƙatar da ya gabatar na dala wato biliyoyin dala domin gina katanga tsakanin Amurka da Mexico, inda ya bayyana cewa sun ƙi amincewa da matakan da muke ɗauka na kare Amurka. Ya kuma ƙara da cewa ba zai yi ƙasa a gwiwa ba wurin yunkurin kare Amurka. Gwamnatin ƙasar Kamaru ta ce 'yan tawan jamhuriyar Afirka ta tsakiya da ke makwabta da ita sun saki wasu 'yan ƙasar Kamaru guda hudu.
To madalla masu raro anan maka karshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da al'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin haka kuma kada manta za a iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na boahausa.com da kuma shafin mu na Facebook. Yanzu an bar din babaya ku mai kiri da yake gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Darth Smith. Ni sarfi Hashim kuma ke cewa sai Allah ya kara hada mu. Assalamu alaikum.